في أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوم الشاترة ga wata na takwas watan sha'ban hijira manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar ibn al-khattab a ci gaba da karatu al-tahin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wannan littafin mukhtasar ne na sahih al-bukhari wanda babban malami al-sheikh ahmad ibn abd al-latif az-zabili shine wannan aikin na iftisarin bukhari ta hanyar ragewa ayoyi da kuma isnadi da kuma dukkanin hadisan da suke ba marfu'ai ba ya mai da su zallan hadisai wanda suke marfu'ai ma'ana wanda suka dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba tare da yawan maimaitawa ba hakan dan ya zama hanya ce ta har da cewa da kuma karrabo da sunna a gaban al'umma. Allah saka mushi da alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ba mu iko aiki da dukkanin abin da yake cikin wannan littafi mai albarka. Za mu tashi hadisi na 1200 haka ne? To hadisi na 1201 yana karkashin tarjumar babul kafir ya qatulul muslima thumma yuslim fa yusaddidu ba'du wa yuqtalu. Babul kafir yaqtulul muslima, wannan babu zai bayyana mana hukuncin kafirin da aka sami ya kashe musulmi. Thumma yuslim, kuma sai kafirin shi ma shiga musulunci. Fa yusaddidu, sai zamanto an datar da shi wannan kafirin ga tafarki na daidai har ya je jihadin ɗaukaka addinin Allah. Ba'du, bayan wancan aika dai, wa yuqtal, kuma shi ma a kashe shi a jihadin ɗaukaka addinin Allah. Kenan kafiri ne lokacin yana kafiri sai ya kashe wani musulmi, daga baya kuma sai wannan kafiri ya musulmuta, kuma sai aka mai dace shi ma ta yi jihadi kuma yayi shahada a can. To yaya hukuncin wannan mutum wanda kafin ya musulunta yana da aika da yi na kashewa wani musulmi? Shin musulunta shi ta shahe mai wancan laihin, shahada shi ta shahe mishi wancan laihin, ko kuma bata shahe mai ba? Shine kenan za mu ji a karkashin wannan hadisa. An abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يذهب الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وانا حديثي daga Abu Huraira laqari da a gare shi yace ma kisara sai yace يذهب الله الى رجلين. Allah subhanahu wa ta'ala yana dariya ga mutane biyu, ya qatul ahaduhum al-akhar, wanda ɗayan su ya kashe ɗaya. Wannan sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zati Allah subhanahu wa ta'ala da wannan sifa daga sifar da take sifa ce ta kamala ga zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine sifa wadda ta dace ma zatin Allah, na dariyar da ta dace da zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dukkanin sifofin da aka alakanta su da Allah ko aka jingina su ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala, to ba ɗaya ba suke da na halittun Allah. Saboda haka mun san yanda halittun Allah suke yi, amma ba mu san baya zatin Allah subhanahu wa ta'ala yake yin dariya. Sai dai wajibi ne mu yi imani da haka. Ya qatulu ahaduhum al-akhar, ɗayan su ya kashe ɗan uwan shi, ya dukulani aljanna, kuma duk suka zama sun shiga aljanna. Yuqatilu hadha fi sabilillah, wannan yaje ya idan addinin Allah daukaka fa yuqtal sai shahada, thumma yatubu Allahu ala alqatil, sannan wancan wanda musulmin yayi shahada a hannun shi sai Allah subhanahu wataala ka tuban shi fa yastashhad, shi ma ya zamanto yaje ya shahada, ko thumma yatubu Allah sai Allah ya ga munkatar ala alqatil ga wancan wanda ya kashe dan uwan shi musulmi, fa yastashhad sai ya samu shahada. Ganin cewa shi ya kashe wancan, kaga wanda aka kashe jira yake a ranar lahira bibi jinin shi a hannun wancan kafiri da ya kashe shi, kuma sai an je aljanna sai ga sun ga mutuka a tare. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle yin hakan Allah subhanahu wataala yana dariyar da ya dace ma zatin shi zuwa ga mutane biyun da ɗaya ya kashe ɗaya kuma duk suka haɗe a aljanna. Manzala sasa a wani hadisi yana ce al-islamu jubbu ma qablahu, musulunci yana goge zinihin duk da ya gabace shi, saboda haka wancan kafirin shigar shi addinin musulunci ma ya shahe min zinibin wancan. Sannan shahada da ya ita ma jini na farko da zai diga na shahidi duk ya kankare mai duk zinibin shi, to kaga wancan kafirin iya da mukaffirat wajen guda biyu, abin da ya kankare mai zinibi na farko kalmar shahada, na biyu kuma shahadar shi, saboda haka sai Allah subhanahu wataala gama su duka a gidan aljanna. Wa an radiyallahu ta'ala anhu qala ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi khaybar ba'da ma aftatahu, na je wa annabi sallallahu alaihi wasallam bi khaybar, hali annabi sallallahu alaihi wasallam yana a khaybar ba'da ma aftatahu, bayan an yi fatahu khaybar a shekara ta 7 da hijira. Fa qultu, Abu Huraira yace sai nace ya rasulullah ashim li, nima a yanka ka san ganima a bani na khaybar. Faƙala ba'adu bani Sa'id ibn al-As, sai wani daga ɗiyan Sa'id ibn al-As, Sa'id ibn al-As shi ne Aban ibn Sa'id ibn al-As, sai ce la tushim lahu ya rasulama, ya maki kar a kasa a bashi, tunda sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu bayan shiga shi addinin musulunci sai manzalarsa sai ce koma can yankin su, sai bayan addinin musulunci ya daukaka sai kuma yanzu. Shi yasa wasu suke cewa ya musulunta a shekara ta 7, alhali kuma ya jima da musulunta. Kaga yanzu yace ya rasulullah a roƙa min Allah ma'ahiyata ta musulunta, ya rasulullah a roƙa ma kabilata su zamanto sai shiga addinin musulunci. Annabi sai addu'a yace Allahumma hadi dausar wa atibih, to kaga sayyidina Abu Huraira al-Qarir ra gare shi ya musulunta tun jimawa, sai dai a shekara ta 7 ne yazo. To lokacin da yazo ana raba ganima, shi kuma bai halarci wannan yakin ba, shi yasa wanda yace la tusim lahu ya rasulullah. Faqala Abu Huraira, Abu Huraira sai yace hadha qatil ibn qawqal, wannan shine ya kashe An-Nu'man ibn Qawqal, inji sayyidina Abu Huraira sai ce hadha qatil ibn Qawqal. Faqala ibn Sa'id ibn al-As, sai Aban ibn Sa'id ibn al-As yace wa ajaban, ma'ana lokacin da Aban ya faɗi wannan magana sayyidina Abu Huraira sai ce wannan wa shine makashe ibn Qawqal, kenan kafin ya shiga addinin musulunci shine yayi wancan aika da kace ibn Qawqal. Faqala ibn Sa'id ibn al-As wa ajaban li wabarin, yace al-ajabi abin mamaki, wa ajaban yace ku zo ku ga abin mamaki, abin mamaki li wabarin ga wani irin zomo ta dalla alaina wanda ya sadado mana min qadimi da'din, daga can dutsen daga can qadimi da'din, qadimi da'din wani dutse ne daga duwatsuna wanda yake na yanki na Daws, yankin su Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Yan'a alayya, wai gashi yana aibantawa a gare ni, qatala rajulun muslimi, kisan da nama mutum musulmi akramahullahu ala yadayya, wanda Allah ya karrama shi sharrafa shi a hannuna ya zamanto yayi shahada, walam yuhinni ala yadayhi, ni kuma Allah bai wulakanta ni ba a hannayen shi, kaga inda ni a lokacin ya kashe ni kaga da ya kashe ni a kafir amma sai zaman to ni sai na kashe shi yana musulmi kaga shi sai ya samu shahada a hannuna daga baya kuma sai Allah ya mundace zuwa ga addinin musulunci wannan yana nuna mana fadala na kalmar shahada da kuma addinin musulunci da kuma yanda musulunta take shafe duk abin da ya gabace ta sannan kuma duk abin da ya gudana na zamanin jahiliya ko kafin fahimtar addini to ba so a dinga bibiyar baya kamar mutum ya musulunta a dinga sabon tuba ko da tsohon kaza ne wannan duka wannan duka bai da kyau shi yasa kaga sai yace kenan yace yana alayya qatala rajulun muslim yana aibanta ni abusa kashewa mutum musulmi da nayi wanda kuma akramahu Allahu ala yadayya kaga Allah yasa musulmi yayi shahada to karamci ne takrima ce kamar wani alheri ne ya samu hannun makiyin shi alheri ne Allah ya koro ma a hannun makiyinka Na'am. Shi ma al-Islam ya jibu ma qabla. Shiga addinin musulunci duka yakan shafewa waɗannan zulubai. Wannan ya nuna irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kokarin gyarawa da kuma sasanta tsakankanin sahabban shi. Da kuma liƙewa dukkanin wata baraka wadda za ta bayu zuwa ga tana ababe waɗanda suke na jahiliya sannan kuskuren da mutum ya kamar yadda aka faɗi kafin musulunta wannan musulunci ya shahe abinda ya gabace shi sai kuma irin yadda sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ce ashimli a raba ni ma a bani wannan baya nuna a ce ko haɗama ko na ba akan abu wanda yake na san duniya shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga akwai jama'a na Ja'far su ma wanda suka zo su halis safinataini kaga su ma an ba su wani kaso kenan wannan baya nuna cewa san duniya ko kuma dan saboda wannan suka yi haka kuma shi ma da yace la tusahim lahu ya rasulullah ai ba je ba yakin tare da shi amma karamci ne za a iya dauka ya zamanto an bashi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka nan din Sayyidina Abu Huraira da yace hadha qatil ibn qawqal wannan Sayyidina Abu Huraira wala Allah ya faɗo haka rashin sanin kenan cewa bayan musulunta ba a bincike akan wannan ko kuma ya faɗi ba a babe bane wanda yake na tozartawa da kuma wulakantarwa shi yasa Sa'id ibn Aban shi ma sai mai da mai sai ce wa jabal li wabri yace ku zo ku ga abin mamaki ga zomo da wani ga wani irin zomo ta dalla alaina wanda ya sadado mana min kadumi ta'anin kamar yana sai nuna ma Abu Huraira har ma yaushe ne kai ka zo ka tunda zuwan Abu Huraira kenan kai ai baka san bayan da ake gudanar da abubuwa mutumin da ya zamanto ya shiga addinin musulunci musulunci tuntuni ya shafe wannan abu an huce da wannan wayyan a alayya qatala rajulun muslim yana aibanta mun kisan da nama mutum musulmi akramahu Allahu ala yadayya abin mamaki ga wanda kenan bai san kan al'amarin ba saban zawwa shi yanzu gashi har yana kama ni da laihin wani abin da aka yi shi na kafin kina musulunta ta walam yahinni ala yadayya Allah bai wulakanta ni ba a hannun shi wannan ya nuna aje yaki a kashe kafiri a hannun musulmi shi kafirin wulakantarwa ne tozarci ne a hannun shi a ce an zo yaki kana fafutukar addini ba za a yi addinin Allah ba a kashe mutum akan wannan kaga kaskanci ne koma baya ne a duniya koma baya ne a lahira Allah kare babu man iftara al-ghazwa ala sawmi wannan babu zai bayyana mana hukuncin wanda yake fifi wanda yake ga fifikon jihadi akan azumi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kana Abu Talha la yasumu ala adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajli al-ghazwi Abu Talha mijin mahaifiyar Anas ibn Malik ya kasance la yasumu ala adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan azumi min ajli al-ghazwi dan saboda hota jihadi fara ma kubita nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka karbar maki lam arahu muftiran illa yawm fitr aw adha bayan karbar manzaran sai kuma sai lajinci azumi ban ganshi yana bude baki ba sai dai ranar bude baki ko ranar layya mutumin da yake da karfi da dama to akwai aulawiyat kaga fita ijihadi sama yake da yin azumi wanda yake na nafila sama da yin azumi na nafila saboda cikin yin jihadin akwai kubutarwa da kulkuto da wuyan wasu daga kaskanci da kuma shigar da wasu zuwa addinin musulunci to Abu Talha yana da dama da karhin yin wannan sai bibita yin jihadi akan yin azumi na nafila kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zahabal mufturuna al-yawma bil ajr wanda suka aje azumi sun tahi da lada misali da ka dinga azumi na litinin amma duk ranar litinin kana karba har da kana yin kari kuma in kai azumi zaka samu rauni to da kai azumi wannan na litinin fara ka ashi ka karantar da wannan qur'ani saboda ai kaga wancan wani abu ne wanda yake mutaaddi wannan kuma lazimi ne a gare ka kana da wasu ayyuka wani kokari da zaka yi na sadar ma mutane alkhairi misali ko wani aikin da ya shafi lahiya likita ne kai ko wani abu da wanda ya shafi amfanar da rago al'umma amma in kai azumi ho ba zaka iya yin wannan abun ba ko kuma zaka je wa'azi misali in kana azumi ba zaka iya ba to abin da yake fara ka aje azumi sai kai wancan abin wanda yake mutaaddi wanda zai je zuwa ga wani irin wannan a duk ibada ana son musamman dalibin ilimi ya dinga leka aulawiyatu na ibadoji wani lokaci zaka ga mukan zabar abin da kawai mai takaituwa ne akan mu kuma sai a samu rauni a janibin wasu abeban da sun shahi wasu ko bangaren uwaye ko bangaren ma ragowar al'umma wannan azumin azumi ne wanda yake na nafila babu shahada faruwa sunan na wannan kenan absa abin da ya gani kasaratu saumi ne saboda yawan azumin nafilan da yake saboda yawan azumin nafilan da yake ba azumin ramadana ba azumin na nafila ba azumin na nafila na shi Anas ya faɗa abin da ya sani kenan mafi yawa waɗannan lokuta sune kenan yake gane shi wannan Abu Talha kaga lokacin manzon sai yana raye kenan duk inda maki sasan zai fita to Abu Talha yana kokarin sai ya bi shi to bayan tahiyar manzon sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin kenan babu wancan wajibcin na lokacin maki sallarsa in ya huta tilas a huta to sai kuma ya sarrafa lokacin zuwa wacce ibada din kenan ta asali wannan ya nuna yanda ake son yawaita azumi wanda yake na nafila azumi wanda yake na nafila ko uku ko wani wata ko litinin ko gurgurdan da yanda ya samu kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dauka azumi wani lokacin ma kamar ba zai ashe ba babu shahada sabun suwar qatl wannan babu zai bayyana mana shahada ta kasu ta kai gida bakwai banda ma na shahada ta kisa wajen daukaka addinin Allah ma'ana kashe mutu wajen daukaka addinin Allah kyauta ce ta Allah subhanahu wata'ala ya yi ta ga wasu daga wanda suka yi wani yanayin mutuwa su ma sai Allah ya ba su daraja da matsayi irin na shahada amma ba bangaren hukunci ba wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-ta'un shahada li kulli muslimin alloba mutuwa alloba mutuwa alloba shahada ce ga kowane musulmin da ya zamanto ya mutu musabbabin alloba alloba shine cuta ko rashin lahiya wadda za ta zamanto ta bazu kenan ta yadu an wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wal hariqu shahidi wanda wuta ta soye shi ya mutu ya yi shahada wal ghariqu shahidi wanda zai durmi a ruwa ya yi shahada wal mabtun shahidi mutumin da zai zamanto macen da za ta mutu sababin aiwa ta yi shahada wa sahibul hadamu shahidi wanda rihi zai rubto mishi ya zamanto ya mutu shi ma ya shahada haka wa zatul jambu wanda ya zamanto ya mutu sababi na ciwon ciki na ruwa da yake taruwa a ciki ya zama sababin mutuwar shi, shi ma wannan yayi shahada. Kenan bai takaita ba akan wanda ya mutu a wajen daukaka addinin Allah, su ma wadancan suna da daraja ta shahada. Sai dai bangaren hukunci, za a musu wanka, za a sa musu turare, za a musu duk ababe wanda suke na wannan, ba kamar wanda ya wuce mutuwar ba. Kaga wanda gurin yaki shine wanda ba za a same ba turare ba, amma su waɗannan mace ta mutu wajen aihuwa, duka abubuwan da ake ma gawa za a yi mata, daraja ce gare ta ta shahada. Wuta ta kona mutu, in dai zai wanku ba wai cikin ya soye ba, kenan wannan shi ma duk za a yi mishi. Wannan ya nuna fadalar shahada bai takaita ba akan wanda ya mutu a wajen gumurzu. Akwai wasu yanayin mutuwar da Allah subhanahu wataala ya sa musu fadala ga dukkanin wanda ya irin wannan mutuwa din yana da lada kamar yayi mutuwa ta shahada. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sa'alallaha shahadatan, wanda ya roki Allah subhanahu wataala shahada da gaske a zuciyar shi, to Allah zai kai shi daraja na waɗanda suke shahidai, ko da kuwa a shahudar shi ya zamanto ya mutu, ko da ya mutu a shahudar shi. Babu qaulullahi ta'ala la yasul qa'iduna min almu'minina ghayr ulil darar wal mujahidina fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah subhanahu wa ta'ala ce la yasul qa'iduna min almu'minina, wanda suka zauna gida daga mu'minai ba za su zama daidai wa daida ba da wanda suka huta zuwa jihadi, ghayr ulil darar, in dai ba ma'abuta larura ba, rashin lahiya ko kuma makamta ko wani abu. Allah subhanahu wataala ce faddala Allahu almujahidina, Allah ya daga daraja wanda suka huta jihadi, alal qa'idina, akan wanda su suka zauna ba su je ba daraja, da karin matsayi daraja ta minhu maghfiratan wa rahma. Wannan kuma matsayi ne daga Allah subhanahu wataala, da gafara da jin kai daga Allah subhanahu wataala. Allah ya tare da aljanna daraja 100, kuma Allah ya tare da koli ga waɗanda suke masu jihadi na ɗaukaka addinin Allah. Tun a baya gabata jihadi ya kalkasu, akwai jihadi wanda mutum zai da duke shi, shi yasa ma Allah subhanahu wataala ke cewa jahidu bi amwalikum anfusikum, ku yi jihadi da dukiyoyinku, ku yi jihadi da rayukanku. Da dukiya za ka iya jihadi linkin ba linkin, tunda da dukiya za ka iya kimtsa wanda za su je yaƙi mutum 100, ta yanda kuma inda kanka ne kaga kawai kai kaɗai ne za ka je, amma da dukiyarka kana iya ka je kuma ka kimtsa wani ma ya zamanto ya je. Haka nan jihadi na ilimi, ka je ka ƙauyen da ba su da addini ko ba mai karantar da su, ka koya musu tauhidi, ka koya musu arwallah, ka koya musu sallah, ko ka shigar da wasu musulunci, ko kuma mutane suna kama addini shubuha, ka dinga bibiyar wannan shubuha din, kana kokarin mata murtani, kana wayan ma al'umma da kai, shi ma wannan jihadi ne. Har ma Ibn Qayyim yace shine jihadi wanda yake na khawas, na keɓantattu, jihadi wanda yake ilimi. Ka dinga duba kenan irin shubuhohi na ɗan bid'a da suke kama addini, ɗan tatsine ne, ɗan shi'a ne, gulatu sufiya ne, misali, da duk dai wanda za su dinga kakkawowa wasu shubuhohi a addini, sai ka dinga bibiyar wannan, kana warwarewa, kana bayyana ma mutane tataccen addini, to wannan shi ma jihadi ne. Ko kuma ka dinga bibiya matasa, misali a ekol, kamar yadda za ka samu wasu kenan a dinga yin jam'u-jam'u, ana ƙoƙarin daƙilewa ɓanna da kuma nasiha da umarni da kikkiya da hani da mummuna, shi ma duka wannan jihadi ne. In mutum ya dage yana yi matashi, Allah zai ba shi lada na yin wannan. Kenan jihadi ya karkasu, ya kai kamar kaso gida biyar nau'i-nau'i wanda yake na jihadi. Shi yasa manzala sasan kuma duk ya tsayi da kowanne, annabi sasa ya tsaye akan jihadi da duke shi sallallahu alaihi wasallam. Yakan yi hamala ya labta ma wasu, ya ba su abinci, ya ba su abin hawa su je jihadi. Yakan yi jihadi da ilimi, kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ya yi wa nabi jahilul kuffara wal munafiqina wa ghalidu alaihim wa jadilhum billati hi ahsan wa jahidhum bihi jihadan kabira. Kaga jihadi da alqur'ani, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan jihadi ta hanyar kenan hujjoji da kuma rusa dukkanin waɗansu barnar da munafikai za su kawo sannan kuma ya huta kankara da shi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kenan har aka yi mishi rauni kaga yayi wancan nau'i daga nau'i wanda yake na jihadi duka gabaki da sallallahu alaihi wasallam an zai da bin sabit radiyallahu ta'ala anhu qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam amla alayya لا يستوى القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن تربط فخذي ثم صري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر daga zaid ibn sabit daga masu rubuta wahayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullah sasa amla alayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya shibta a gare ni tunda yana daga kutabul wahayi la yatawil qaiduna min almu'minina Allah subhanahu wa ta'ala ce ba za su zama daidai wa daida ba wanda suka zauna a gida daga masu imani wal mujahidun fi sabilillah da wanda suka wata jihadin daukaka addinin Allah فضل الله المجاهدين على القائدين الله بيبي ta wanda suka huta jihadi akan wanda suka sun zauna a gida da daraja waja'ahu ibn ummi maktum ibn ummi maktum da yaji an ce wanda suka fita jihadi ho ba dai ba suke da wanda suke gida sai gaugawa yazo wannan ya nuna kudan sahabbai akan alkhairi wa fi zalika falatanafasul mutanafisun wa huwa yamliha alayya saboda yanda yazo da gaugawa ayat tana sauka mai yake yana mun shibta kawai sai ga ibn ummi maktum ya zo shi faqala yace ya rasulullah law astati'u al-jihada la jahadtu inda ina da ikon jihadi lalle da na je wa kana rajulan a'ma sai zo da kalma mudaraja cewa wa kana rajulan a'ma sababin shi yana daga ahli uli darari saboda mutun ne wanda yake a'ma makawo fa anzalallahu azza wa jalla ala rasuli sai Allah sabkar ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa fakhizuhu ala fakhidi a lokacin cinyar shi tana kan cinyata fa saqulat alayya sai naji kafa shi ta mun dauyi hatta khiftu har sai da naji tsoro an tarutta fakhidi kar kafa shi ta rugurguza cinyata thumma suri an he kuma aka dauke mishi aka dauke mishi kenan wannan yanayi wanda manzala sassa yake samu wanda ɗaya ne daga hanyoyin da wahayi yake zo ma manzala sallallahu alaihi wasallam shine zai zamanto sallallahu alaihi wasallam ya ji abin kamar wani karan karawarwa annabi sassa yace wa huwa ashaddu alayya shine yafi bani wahala Allah subhanahu wataala ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle da sannu zamu bayar a gare ka zamu maka wahayin qawlan magana thaqila wadda take mai nauyi shine kenan wahayi na Allah subhanahu wataala a zaid yace sai na ji tamkar kafata ta zamanto ta rugurguce fa anzalallahu ghayru uli tarar sai Allah sabkar da banda ma'abuta larura ma'abuta illa kenan kama shi Abdullah ibn Ummi maktum wannan yana nuna mana irin yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke takwadayi da kuma zumudi akan bangaren abin da ya shafi jihadin daukaka addinin Allah sai kuma sauki na addinin musulunci ta yanda aka saukaka ma ma'abuta rashin lahiya Allah subhanahu wataala ce laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj babu lahi ga wanda yake gurgu ko mara lahiya ko wanda yake makaho duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya saukaka musu haka wanda suke kananun yara kaga an dauke musu haka wanda suke mata ba su tafiya jihadi wannan duka yana nuna sauki na addinin musulunci da kuma kuskuren masu tsari irin na ta'addanci wanda za a sa kananun yara a tursasa musu shiga haraka ta yaƙe-yaƙe kaga wannan zalunci a musulunci sai mutun ya zama baligi ya kawo ƙari sannan yake tayya shi ma kuma tunda larura irin wannan kenan an dauke mishi wannan ya nuna mana matsayin Abdullahi ibn Ummi Maktum Allah kare yarda a gare shi ta yanda yayi gaugawa ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da uzurin shi kuma mumini ayyuka na alkhairi ba su yawaituwa a gare shi yawaituwa ko gobi na alkhairi ga mumini to alheri kaga baka ce ba ai kaza ma ya ishe mu zaka samu wasu sai mutum ya ce mu a bar mu da kazan ma kawai mu ya ishe mu ba ai mun bada ko mu mun yi kaza ba ai mun wannan duka rauni ne a janibi na imani kuma abinda ake so inda hali kowane babe a same ka babe na ilimi babe na bayarwa babe na sada zumunci babe na duk abinda dai musulunci yake so na alkhairi to mutum ya zama ya aikata la ta kiranna min al-ma'rufi shay'a wannan ya nuna sako na alqur'ani wahayi qur'ani da sunna wannan al'amari ne wanda yake mai girma shi yasa sabkar da shi ma sai zamanto kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matkar wahala kamar yadda Allah subhanahu wataala yace inna sanulqi alayka qawlan saqila babu ta'aridu ala al-qital wannan babu zai mana bayani akan ta'aridu ala al-qital kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ayyuhan nabiy harridil mu'minina ala al-qital na'am sai da gaba sai aka sabkar ba shi lokacin da ta sabka kenan ana imla'in ta ne a tare ne ba ida imla'in bane ba da yaji farko sai zo shi kaga yace ho imli hala yana mun imla'i a tare ne amma ba karasa ba karsha tunda kaga lokacin da ake ma mutun imla'i ai ba duka ba za a zubo mi to ana karantawa ba je ba kenan aka karasa ne ibnu ummi maktum kawai yana ji sai gaugawa sai ya zo shi kuma sai shi karshe babu ta'aridu ala al-qital zaburasuwa akan yaki Allah ya ce ayyo nabi haridul mu'minina ala al-qital Aisha tace manzala sasa khuluqul qur'an dabi'un shi al-qur'ani ne at-ta'aridu ala al-qital zaburasuwa ta hanyar ayoyi na al-qur'ani da abinda Allah ya tanadar ma mu'mine a lahira da abinda manzala sallam ya fadi wanda Allah ya tanadar ma masu imani da kuma sakamakon irin abin da mutum in yayi mutuwa shahada zai samu shine sai Allah ya ce ayyo nabi haridul mu'minina ala al-qital kazabarar da masu imani akan fita yakin daukaka addinin Allah wannan taharidi zai iya bayuwa misali taharidi akan karanta ayoyi da hadisi akan jihadi wanda yake ya cika sharuɗa zai iya yiwa kuma akan shubha wani ya dauko ayoyi da hadisi ya dinga zabarar da mutane yana gaya musu abinda Allah ya ce zai ba shahidai alhali su kuma yakin nasu ba na jihadi bane kaga ayat da hadisin da su gaskiya ne kai dai ya dora su ba a bigiran su ba an zabarar da shi yana ga cewa shi ma shahada zai samu alhali kuma an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqatilu hamiya wa rajulun yuqatilu shaja'a wa rajulun yuqatilu lura makana ayyum qatala fi sabilillah sai ce man qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yi dan kalmar Allah ta zama mafi daukaka sama da komai shine dan Allah amma wanda ya dan a gashi sadauki ne wanda ya dan saboda kare kabilar shi da jama'ar shi da dangin shi wanda ya dan a ce shi dan a ga matsayin shi a ga kokarin shi misali a bashi kudi wannan dukkan su sun yi dan wannan abu yayi dan a ce mai sadauki ne an hadi yayi dan saboda kare kabilar shi yayi yayi dan kaza yayi amma wanda yayi dan Allah shine kenan wanda yayi dan kalmar Allah ta zama ita ce mafi daukaka babu taharidu ala al-qital an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khandaq fa idhar muhajiruna wal ansar yafiruna fi ghadatin barida Anas yace kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-khandaq Anas sai ya fita zuwa ganuwa khandaq wannan gada wadda aka ya shekara ta nawa aka yi khandaq shekara ta tabiyar faizal muhajiruna wal ansar sai ga maka muhajirun da ansar ya hafiruna suna ta tona wannan gada fi gadatin barida a wata sahiya mabuciyar tsananin sanyi saboda ana tsananin sanyi ga kuma shekara ce wadda take ta yunwa Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma faruwar wannan tashi hankali tsoro da kuma wannan barazana alhali kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su kaga wannan shine matsalar jarrabawa irin wannan kuma yana zama tasliya ga masu imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbai gashi shekarar yunwa wani ya kon bibe ci abinci ba wani ya kon dai bai ci abinci ba mutane sun dinga sa dutsi dan saboda su samu sauki sallallahu alaihi wasallam ya sa duwatsuna guda biyu ka gani rayuwa ta yi tsada kuma ga hunturin sanyi kuma ga barazanan makiya sun zo da rundunar da irjaukum min fawqikum wa min asfala minkum ka gani wa izaqatil absar wa balaghatil qulub alhanajir wa tadhunnuna billahi dhununa kaga ga tsanani ya kai tsanani ga kuma irin tashin hankalin da kalubale wannan duka iya nuna imanin su da kuma cewa su na Allah ne amma wannan abin ga kuma adadin rundunar da yawan su ma yahi wanda suke rayuwa a Madina yawan mayakan da suka zo inda zaka kilga rayukan da suke Madina to adadin wancan mayakan yahi rayukan mutanen Madina yawa barida falam yakullahum abidun bas da barrai ya'maluna zalika lahum wanda za su musu wannan aikin tonawai falam mar'a ma bihim da manzala sa sai ga abin da yake tare da su minan nasabi na daga wahala zalika bi annahum la yasibuhum nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yat'una mawt'an yaghiz al-kufara wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalin salih min minan nasabi na daga wahala walju'i da yunwa Allah ya alƙawarin da ma jarraba mu da yunwa da tsoro wala nabalunnakum bi shay'in min al-khawfi walju'i yanqasu min al-amwali wal-anfusi was-samarat ala sai annabi sai ce Allahumma innal 'aysha 'aysha al-akhirah ya Allah rayuwa ta dindindin daddadan rayuwa 'aysha al-akhirah rayuwar lahira Allahumma ya Allah innal 'aysha lalle daddadan rayuwa 'aysha al-akhirah rayuwar lahira faghfir lil ansar wal muhajira Allah ka gafarta ma al-ansar ka gafarta ma muhajiru ba tsananin yunwa ba ba tsananin tsoro ba rayuwar duniya rayuwa ce wadda take kenan qararriya rayuwa ta dindindin ta lahira sai annabi sai roƙa musu abin da yi sai ya ce faghfir lil ansar Allah ka gafarta ma al-ansar wal muhajira saboda wannan suka yi buƙata akan kowane abu fa qalum mujibina lahu suna ba da amsa sai suka ce nahnu alladhina bay'u muhammada ala al-jihad ma baqina abada mu mu ne waɗanda muka yi chaffa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jihad kuma zamu wanzu akan al-jihad akan zamu yi jihad ma baqina abada matsar da muna raye abada har abada ma'ana babu turjiya babu sha da baya wannan ya nuna mana zaburarsu akan jihadi yanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya dinga wannan fata da kuma roƙa ma al-ansar da muhajirun da kuma karfafa guyus haka ya kamata duk wanda yake jagora shugaba ne ko kuma jagora ne zama yana karfafa guyul wanda suke kokarin yaki kuma kuskure ne zamiya da kuma takhzili tabarwa kamar misali ya da maganganu wanda suke na sanye guyuwa wannan kuskure ne ga wanda suke yaki koda ba jihadin musulunci ba koda yaki wanda yake na bada difa'i ko kuma bada kariya akan dukiya da mutunci to ba a san mutun ya dinga yada maganganun da za su zama a cikin su da akwai tsoratawa da karya guyuwa na wanda suke jami'an tsaro da kuma karfafa guyuwar wanda suke zalimci ba a san wannan ta hanyar kaman misali ya dauko maganganu ko bidiyo misali ko kuma misali abinda zai zaman toci ta jita ne duk wannan kuskure ko da ma abin tabbas ne misali Allah kiyaye a samu wasu su je su kashe jami'an tsaro adadi mai yawa sai a boye labarin kai kuma kana da bidiyo na hakikanin gawawwakin to kuskure ne ka dinga yada wannan saboda yadawa sai karya guyuwar wanda suke ci ko kuma an kai wasu an samu kuskure an samu karaya an ƙara kai wasu an samu karaya an ƙara kai wasu an samu karaya to sai ka faɗi wannan kuskure ne ga irin kungiyoyi kamar a ce na farar hula wannan kuskure ne kuskure ne ga ragowa gama gari kuskure ne ga ɗan jarida duka wannan ba daidai bane ba kuma kamar a samu misali gwamnatoci sai su ki hodin hakikarin abin da yake ƙasa ai wannan hikima ce ta yaki hikima ce ta yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a boye labarai na kaiwa hari gagari annabi sai ya kan boyewa duk lokacin da zai kai hari ma yakan yi tauriya sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya boye hakikanin labari na ga yanda za a je ga inda za a shi to wannan hikima ce daga hikimomi saboda al-harb khud'a amma ya da irin wannan kamar yana ƙara ma su waɗancan ƙarhin gwiwa gehe ɗaya kuma sai sabalar da su waɗanda suke bada difa'i ke kaga ko ba komai dai bada kariya ne ga kai da kake gari ta hanyar hanyoyi su samu aminci za a je a zo in hal azzalamai suka samu dama kaga bakka da dama daga gari kaza ka tafi gari kaza he ka tashi in bulaguru in ba aminci a ce maka sai an yi kwamba lokaci kaza la'alla he wata guda kaga daga nan in wani kayan kasuwancin ka ne babu in wani abubuwan ka ne babu to balantana kuma a ce ma wani gurin ko da kwamba ba za a je ba kaga abu bai yi ba balle kuma a je mutum abu ya faɗa mai kaga kuskure ne kasuwanci yana yankewa ana samun rashin aminci to wannan abubuwan da ake kuskure ne kuma wani lokaci ana ga laihin gwamnatoci sai a ce kamar gwamnati ta yi munafunci za ku ga duka tunda aka fara irin wannan yakukuna da gwamnati ta siyasa da irin wannan sai a ce sun ki hodin gaskiya wanda suke adawarance sai ce sun ki hodin gaskiya eh lalle gwamnati take da gaskiya a wannan bangaren ba a yada labari irin wannan in ana yada ba kowa bane an ce me shi ka zai shi kai a ce ma bataliya kaza duk babu yanzu a ce za a je wani kowa za ta ce baka shi ba kai dai gare saboda haka kawai ba za a je ba gwadda ai kaza wani ma za a ce ka fasa sojin ma baka yi wani ma a ce na yi ritaya to kaga bai yi ba kenan saboda haka wannan daidai ne su kuma bangaren masu yin wannan kuskure ne irin kamar kungiyoyi da zamu ga wani kungiya warar hula wasu proje wani aikin jarida shi musulmi fa duk inda yake kawai musulunci nan shine muke kallo duk inda muke musulunci muke kallo ba wai ka ce jarida ba ruwanta da addini ƙarya kake in dai kana son shiga aljanna ko ta jarida da ruwanta da addini dole ka zama kana kare addini qul inna salati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin ba zancen ka ce mu kawai ɗan jarida ne kowa namu ne wallahi gidan jarida ka in ka ba kirista yake yaɗa kiristanci zaka je ka gamu da Allah hai Allah kama ka in ka bada dama ake sa wa'azin ƴan tatsine ka san cewa kana daga mai yaɗa tatsinanci da mai aikata alfasha da mai alfasha duk daya duk mai gidan jarida da ake sa wa'azin ƴan tatsine to shi ma ya rubuta kanshi yana daga ƴan tatsine duk wanda ya hallaka shi a ciki wanda yake ba dama wa'azin shi'a to yana da laifi ciki wa'azin kiristanci ka san cewa sai Allah ya tutse ka a ranar da ka mutu billahi alazim ranar zaka gane kuranka za ka ga yaya da hannunka aka dinga yaɗa kiristanci da kudinka da damarka da lokacinka mu musulmi fa duk inda muke muna rayuwa ta addinin ko ka ce mu ai ba ruwan mu ɗan warar hula ne ɗan sabula ne waccan gwamnatin ta zo a gamu can ɗan gwagwarmaya ne mu wallahi sunanka khawarijul qa'ada sawarijan da sun zauna ba su dau makami ba ka kama a gudu tare a tsira tare haka ake amma ka zama dan sabula babu alheri komai mu dan warar hula ne kurum kai da ɗan abin nan ne ɗan turjiya ne wannan kuskure ne in zaka shiga kungiya je ka samu malamin da ya sani malamin warar hula ne ke so ya shiga kungiya warar hula yaya menene wannan gina me musulunci ya tsara mun shikenan jarida zan yi menene nawa me ya kamata in kiyaye sai a gaya maka in ba haka nan ba sai ka je ka hallaka to wannan duka kuskure ne shi ma ana samu da yawa ƴan uwa suna yi wasu da sunan cewa gwamnati ta yi munafunci wannan ba daidai ba ne kuma za ku ga kamar yadda aka faɗi da gwamnatin siyasa da gwamnatin soji duka kowace an tuhume ta da batta faɗin gaskiyar adadin da ake kashewa to wannan gwamnati take da gaskiya ba a fitowa a faɗi wannan haka yake wauta ce ma a hoto a hoto mu kanmu ba ta gyara mu a hoto a bada labarin hakikanin kuma za a karfafi guyar waɗancan ne kuma su waɗancan in za mu ga ai suna amfani da irin wannan damai wajen sabular da guyuwar jami'an tsaro ta yanda za su ringa yada wasu hotuna ko da ko hotunan ma na ƙarya ne babu hafrul khandaq wannan babu zai mana bayani akan tona gada da aka yi ta wannan yaki wannan hafrul khandaq ya nuna ruko da tanadi wa idulan mastata min quwwati wa min ribatil khayr sannan kuma al'umma ta musulmi ba so ta zauna haka kawai ba tare da ababe waɗanda suke na ci gaba na wayewa abubuwa waɗanda suke na tattali ta kowane bangare kaga wannan khandaq ya nuna irin yanda manzala sasan da sahabbai Allah ya haska kama manzala sasan wannan hikima da kuma wannan kenan tsari na tona rami da addakatar da waɗancan daga dirawa garin Madina a watar wayar ma ya zo yana daga wanda suka ba da shawara Salman al-Farisi Allah ya manar sasan wahayi sannan kuma Salman ya ba da shawara shi ma kaga akai kuma aka samu mahota ruko da tanadi ruko da sababi bai korewa tawakkali wani radiyallahu anhu fi riwayatin annahum kanu yaqulun suna cewa na anul ladina bayu muhammadan ala alislam ma baqina abada suna cewa mu ne muka yi mubaya ga manzala sallam akan musulunci ma dama muna raye wa huwa yajibuhum ma kana ba su amsa allahumma innahu la khair illa khairul akhirah Allah babu alkhairi kama alkhairi illa alkhairi na lahira fabarik fil ansar wal muhajira Allah kai albarka ansar da muhajiru wannan ya nuna ana son shugaba jagora ya dinga addu'a da karfafa ga waɗanda suke musamman wanda suke mayaka karfafa guyuwar su yi musu addu'a kama a samu jagora ya dinga addu'a da fata alkhairi da fatan nasara ga wanda za su je su yaki kuskure ne in za a je yaki ana neman taimakon Allah kuskure ne a dinga raka masu zuwa yaki da wani badujala da kidi da waka da wata rawa da wani abin na wannan duk kuskure kuma ba za mu taba cin nasara ba sai mun watsa wannan sakarcin da kafire suka kamana wannan dai wanda muka kora masu jan kunnan sune suka kamana wannan shirman da wannan sakarcin a zo kato yana ihu ana waka ana wani tabi ana wani zage-zage ana danyen baki ana ashariya shi wannan abin yana fusatar da Allah nasara kuma Allah ne yake bada in makiyan mu suka yi riko da Allah sai Allah ba su nasara akan mu kenan irin wannan tsari da muke kai wani tsarin daukan soji zamanin azumi kaga mutane su rasa yanda za su ana azumi mu ta je horon soji wannan duka fusatar da Allah ne sai mun watsar da wannan abuwa zamu ci nasara wannan waƙoƙi da danyen baki duk ba su bane tare ne ba su ba suke nuna jarumtar soji wannan su fusara ne ba tsane saban Allah ne yana fusatar da Allah kawai ayi training wanda yake na hakika shikenan kawai amma duk wannan waƙe-waƙen da wannan dama dai kahuran suka kamana to tunda kuma mun ce ba mu kaunan mai jan kunne an kore su tunda dai an ka zagi mai jan kunne ka shiga uku amma yanzu kaga an gane mai jan kunne shagu dai shagu ne ma babba amma ko so ma ake ka zage su ma in ka taruwa kace a zo ayi taron zagin masu jan kunne kaga za ji dadi ma yanzu shi yasa muke zagin muna jin dadi ka gani an gane dai shagu ne eh to kenan wannan shirman ma da suka kawo mana kawai a watsar da shi sai kaga mun samu nasara insha Allah Allah ba mu nasara in za je kawai a dauki limamai wanda za a dinga salloli wanda suke na abin nan ana addu'o'i ana ta abin nan sai kaga an ci nasara mun samu aminci da zaman lafiya komai ya zamanto ya daidaito amincin mu ya dawo su shugabanni su yi mulkin su mu kuma mu yi addinin mu yanda duka ake so komai ya tafi ka gani kowa ya zamana kawai lafiya lau shikenan a samu aminci da zaman lafiya amma da irin waɗannan iyace-iyacen da rakiya da wannan da raba yara da addini da wasu wannan duk wannan kuskure al-bara radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yawmal azab naga nan sasarana azab yanqulu turaba yana daukowa kasa qadwarat turaba bayada batrihi har ma kasa ya rufe hasken cikin manzala sasar yana daukowa da kanshi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna ana son jagora ya zamanto shi ma yana yunkurawa musamman a wajen yaki wannan yana karfafar waɗanda suke wanda yake jagoranta wa ya kul laula anta ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbit alaqdam illa qaina إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا shi ramin tare da manzararsa sai aka shi yasa an tarda wani tsandori kowa ya gaza fasa shi sai annabi sai ya karbi jigafin da hannun shi mai albarka sai ya shirga ma wannan guri sai ya zamanto ya fallasa wuta ya bashi yace an nuna mun fara sai ya kara yace an nuna mun ru kaga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na jagora gabaki daya da shi aka ce shine kuma tsari na yakin musulunci zaka ga irin su Sheikh Usman ibn Fodi duka ai da su ake fita ana zuwa ana yi da su ake ka gani shi yaki na musulunci ya sha bamban da na wadancan tsari wanda yake na nasara shi zaka samu jagora yana iya kokarin shi shi ma in wa ya ce shi ma zai sha wuya in ma ya ne shi ma tare da shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake daukowa wannan dutse sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna mana tawali'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in ana son gina al'umma dole sai kowa ya kawo gurgudan ikon shi kowa sai ya kama sai kaga al'amari duka ya tafi laula anta ma ta dena Allah ba dan kai bada ba mu samu shari'a ba saboda kul innal huda hudalla wala tasaddaqna Allah ba dan shari'ar ka ba ba dan ka shirye da mu ba da ba mu zaman to ba mun yi sadaka wala sallaina fa anzila sakinatan alaina Allah ka sabkar da musulmi musabbitul aqdam illa aina kuma Allah in mu hadu da makiya Allah ka tabbatar da duka dukan mu shine rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wa sunna alal qawmil kafirin wa sabbit aqdamana ana san me zuwa ya iya roki Allah at tasbih saboda samun tabbata rashin guduwa dai ne daga abinda yake sa a ci nasara amma guduwa ko juya baya yana jayewa a samu kariya kenan wa sabbit al aqdam illa qaina ya harama hadu Allah ka tabbatar da duka dukan mu innal ula qad baghaw alaina lalle al'ula wannan jama'a kad bagaw alaina sun yi zalimci a gare mu idza aradu fitnatan abaina in sun nemi mu aikata shirka abaina mu kuma abaina mun ki idza aradu duk lokacin da aradu suka nufaci fitnatan aikata shirka fitnatan anan gurin kenan fitna shine shirka abaina abaina anausa sai yace mun ki kenan wannan ya nuna mana yadda annabi sai musharaka tare da sahabbai kuma babu lahi sojojin musulunci ko masu zuwa yaki su danga yan wasu waƙoƙi wanda suke na sharanta da motsa jikinta wannan ba lahi bane na ba tsane ba su amma a musulunci ana son waƙoƙi ga mayaki bal iya ma daga inda ake son takama da nuna ji da kai da nuna abin a wajen yaki kenan yi ma kai kirari yin wasu waƙoƙi waɗanda suke na zaburarsuwa da kuma nuna jarumta da nuna tsayuwa duka wannan suna da kyau amma waɗannan waƙoƙi na ƴan mata kaskanci ne wannan ba koma bayan na ba tsawon waƙa ƴan mata wannan duka wannan ba daidai bane amma sai a duba waƙoƙi wanda suke tsumawa wanda za su tsuma soshi ka gani akwai mutanen da suna da hikima to in irin wannan waƙoƙin masu tsumawa sai su sa kenan sai su samu jarumta su samu tunkara da jajircewa da tabbata to sai a samu gwanne wanda suka kware ma wannan sai su tsattsara irin yadda ake taken kasa sai su tsara irin wannan waƙoƙin da suke nuna jarumta da abin nan to in ana training din sai ya zama su za a dinga yi to zaka ga kenan kamar an musu allura sai a dinga samun tsumama ana samun kenan jajircewa amma irin waɗancan abubuwa kawai ana wannan duka kuskure na wallahi na manta sai dai zuwa abin nan ai mun yi asira gon insha Allah mun yi asira ai dai ko gaba kenan insha Allah kuma annabi rahama ina jin mun yi go insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا من الايمان والدين 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 والدين